Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya sunana Mahmud Lalo yau 7 ga watan Maris din shekarar 2020 Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata doka da ta bada damar a fitar da dala biliyan 8 da miliyan 3 domin yakar cutar coronavirus Matakin fitar da waɗannan kudade na gaggawa na zuwa ne kwana guda bayan da aka samu tabbacin ballar cutar a wata karamar hukuma dake da tafiyar mintuna daga fadar White House
My administration has also taken the most aggressive action in modern.
Shugaba Trump kenan yake cewa gwamnatinmu ta dauki tsauraran matakan da ba taba ganin irinsu a tarihin wannan zamani ba domin kare Amurkawa daga cutar coronavirus. Zaidai ayi amfani da kudaden ne wajen kula da masu dauke da cutar da gudanar da binciken neman makaranta domin tallafawa kananan hukumomi da na jihohi wajen yakar annobar. Daga cikin kananan hukumomi akwai Montgomery a jihar Maryland da ke gefen birnin na Washington wacce ta sanar da bullar cutar a ranar Alhamis inda har gwamna Larry Hogan ya ayyana dokar ta ɓaci bayan da aka samu mutum uku dauke da cutar waɗanda suka dawo daga wani balaguro da suka yi zuwa wasu ƙasashen waje da ba faɗi sunayensu ba. To hakan dai yana faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta bada rahoton cewa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaduwa a duk faɗin duniya. Kiyasin hukumar ya nuna cewa adadin waɗanda ke dauke da cutar ya doshi mutum 100,000. Bayanai sun nuna da cewa an samu sabbin mutum kusan 2,746 da suka kamu da cutar a ƙasashe da yankuna 47. Hakan ya sa babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wannan yekuwar.
Every country needs to be ready to detect cases early.
Ya ce akwai buƙatar kowace ƙasa ta zauna cikin shiri. Domin iya gano cutar da wuri a keɓe waɗanda suka kamu da ita a kuma bi diddigin waɗanda suka cuɗanya da su tare da samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya domin a kauce wa yaɗa cutar a wuraren kiwon lafiya da cikin al'umma
and prevent community transmission
a cewar Tedros takaita yaɗuwar cutar zai taimaka wajen kare rayuka a kuma samu ƙarin lokaci wajen neman rigakafin cutar Yana mai cewa za a iya kwashe watanni ko sama da haka kafin a samu makaranta. Rotani na nuni da cewa wani babban jami'in sojin Iran na yaɗa wata jita-jita kan cutar ta coronavirus wacce ta halaka mutum sama da 100 a ƙasar. Ciki har da mai baiwa shugaban addinin ƙasar shawara baya ga mutum sama da 2,500 da suka kamu da cutar a cewar jami'ai. Hussein Salami wanda komanda ne a dakarun juyin juya halin ƙasar ta Iran na ikrarin cewa Cutar ta coronavirus kwararru ne Amurka suka kirkire ta. Ikirarin da ya saba matsayin da masana suka dauka ta cewa babu wata hujja da ta nuna bil'adama zai iya kirkirar wannan cuta. Shi dai komanda na Iran bai kafa wata hujja da ta gaskata irin wato ikirarin nasa ba. To hukumomi a kamar kuma sun ce matakan da suka dauka tun bayan bullar cutar ta coronavirus a China ne suka sa aka samu damar gano mutum na farko da ke dauke da cutar a kasar. A jiya Juma'a jami'an lafiya a kamarin suka bayyana cewa an samu wani bafaranshe dauke da cutar bayan da ya isa kasar a ranar 24 ga watan Fabrairu. A cewar ministan lafiya Manuwadu Malachi ba tare da bata lokaci ba aka kebe mutumin mai shekara 58 a wani asibiti na musamman da ke birnin Yaounde bayan da aka yi tarabbabin yana dauke da cutar. Malachi ya kuma kira ga al'umma kasar da su kwantar da hankulansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Afghanistan sun ce akalla mutum 32 ne suka mutu kana aka raunata wasu 60 bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani taro da ya samu halartar manyan 'yan siyasar bangaren adawa a Kabul. Shaidu sun ce maharan sun buɗe wuta ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Karim Khalili yake gabatar da jawabinsa a wajen taron wanda aka shirya domin tunawa da mutuwar wani fitaccen ɗan siyasar kabilar Hazara na bangaren 'yan Shi'a a marasa rinjaye. Taron wanda ake nuna shi kai tsaye ta talabijin ya nuna lokacin da Khalili dake jawabi ya arce yana neman mafaka tare da wasu jama'a a lokacin da maharan suka bude wuta daga wani gini da ake kan ginawa. Rotanni sun ce daga cikin wadanda suka mutu har da mata da ƙananan yara, yayin da jami'an lafiya ke cewa ana fargabar adadin wadanda suka mutu zai karu. Sai dai ma'aikatar cikin gidan a Afghanistan ta ce jami'an tsaron kasar sun yi artabu da 'yan bindigar sun kuma kashe su baki daya. Kungiyar da ke sa ido domin kare haƙƙoƙin bil'adam a rikicin Syria, wato Syrian Observatory for Human Rights, ta ce matsaitsagaita wuta da aka cimma tsakanin Rasha da Turkiya a yankin Idlib na tafiya ba tare da wata tangarda ba. Bayanan yana nuni da cewa wato rotanni sun nuna cewa ba a ga jiragen yakin Syria ko na Rasha suna shawagi a yankin na lardin Idlib ba. Gabanin wannan shiri na tsagaita wuta wato ya fara aiki tsakanin daren jiya Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Kingston baba Afu jam jam
lallai
kan jam ai mun yi to tunda lokacin a baka ce ayi shi mun yi bakon dan fulani zabili da haka dan fulanin gombe da haka dole mu rera waka mu
kwaran kuwa mu mai sharan fage ke
mu mai sharan fage
sai
barka da dawowa hutu
yawa
to kamar da muka saba bari mu bude wannan babi da wadannan gaishe-gaishe da suke hannuwan mu zamu fara da nika gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa zuwa ga abokin aikin mu wakilin mu dake Birnin Yamai Suleiman Mumuni Barma wanda kanwar mahaifiyar ta rasu Hajiya Fatima Said Abdullah ta rasu ne ranar Laraba da magaram to Allah ya ji kanta da rahama
amin
muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziyar a bare huce ga iyalan Reverend Umaru Orodi Suleimanu daga jamhuriyar Niger shi ma domin rasuwar matarsa ita ma ta rasu ne a cikin wannan makon muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziya da jajintawa ga abokin aikin mu dan jarida ma'aikacin Radio Nigeria a Bauchi Nura Bashir Fago domin rasuwar dan sa Ibrahim Nura Fago sakamakon wata gobara da ta laƙume gidanshi da kuma sanadin rasuwar dan sa a wuntin dada dake cikin garin Bauchi Allah ya ji kaman matan duka mu kuma kyauta tana mu gashin
Amin summa amin.
To daga nan kuma sai gaisuwar fata alheri ga Hajiya Sa'a mai fura aljanna a birnin New York.
New York City.
Fura aljanna.
Faratin layi.
Faratin layi.
Da baturiya ta shafi ranki.
Da baturiya ta shafi
ranki. Faratin layi.
Ai kuka ne da ya shafi ran nan kullum sai a aiko min da sako ya ce kin banta ki aiko min da lamba Hajiya Sa'a. Je sai fura ya ce kullum ina tunanin fura na ai fura tana kayatarwa.
To
muna kuma mika gaiso fata alheri ga gomma matan mu kenan abinin kuma sai na kasar Ghana da fatar ana nan lafiya
insha Allah
to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyalan Musa Koli domin auren ƴaƴansu Taitu Salman Kure da Burja Musa Adamu Koli waɗanda za a daura aure a yau asabar da karfe 11 na safe a majami'ar Ekwa Kwakure karamar hukumar kankara sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi Lazarus Sule Hanakuka domin auren yarsu Halima Lazarus Sanakuka wanda ita ma za a daura mu aure a yau dinnan a Zankuwa Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare
to sai kuma wannan muna mika gaisuwan barka da kuma wato jaje zuwa ga Alhaji Ali Abbas wanda aka fi sani da Ali Ghana a garin Mubi dake jihar Adamawa Najeriya tare da iyalansa baki daya na karuwan M2 da ya samu wato tagwaye ne Allah ya bashi
to Allah raya
ne aka yi suna an samu Alhassan da Husaini to amma kuma abun dan damuwa da aka samu shine Alhassan ya koma
Allah
wato saura Husaini kenan don haka muna roko Allah raya Husaini sannan kuma Ali Ghana wato mazaunin Garbobi kenan da uwar gidansa muna ba ku hakuri da wannan rashi da kuka yi kuma kace kana gaida Alhaji Habibu mai zare sabon layi Mubi da Mamsa dan mai tafi sabon layi Mubi da Alhaji Sani Afamata mai fata Mubi da kuma Alhaji Isa Nasir mai fata Mubi sai kuma yayanka Alhaji Lukman Abbas da kuma Alhaji Baba Shaibu Abbas sai kuma Alhaji Aminu Boya ko kuma Alhaji Aminu Sani
to wannan wasika ta biyo ta hannun abokin aikin mu ne Suleiman Mumuni Barma daga jamhuriyar Niger daga Alhaji Ila babban katami Gundumar Buza Jamhuriyar Niger bayan da ya gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa da waɗansu mu da ya ambaci sunayen mu muna godiya kwarai da gaske yace yana mika gaisuwa ga mai martaba sarkin Buza da Hamidu Kalalabuwa da Iliya mai kanti da shayi garkin daura da Hajiya Amina mama matamaye Allah ya sa na faɗi matamayen nan daidai
amin
da fatan an tashi lafiya sai wannan wasika da ta fito daga hannun Haruna BBY Tarmazuwa wanda yake gaida mai girma hakimin Udobo Alhaji Aminu Muhammad Malami da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Dr. Alhaji Bello mai maganin gargajiya kuka bakwai Allah ya sa haka ne kuka bakwai ne da Alhaji Sule na yashi Bajoga da Dr. Useni mai maganin ciwon hanta Zindiwa da mai girma sarkin Zindiwa Alhaji Salim Muhammad Halliru Allah ya sa Zindiwa na haka ake kiranta da Babayo Sabon Layi Tarmatsuwa da Muhammad Ashiru na Salla dan Liman Tarmatsuwa sakno daga tsofaffin masu sauraron ku Alhaji Haruna Bibi Y Tarmatsuwa da Malam Alasan na Abba Lafiyan Bare-bare
to sai kuma wannan sako da ya fito daga Baba Umatu mai aduwa jihar Katsina ya ce da Allah fili a bari huce ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga da farko yace Yasir Badamasi mai aduwa da Abdullahi Laki Funtuwa da Usman A Bello wato Bunkari da kuma Usman Manika mai ruwa Funtuwa road abin nan wato mai ruwa road kenan Funtuwa sai kuma Mani Abdullahi Buti difa jihar Niger wato jamhuriyar Niger da Haruna Abdul Mumin mai gwado da Iliyasu Kedi wato dan Bushiya da Arma Magaji Niger sai kuma M Baban Yusra Gusau da Abubakar Lawal Abubakar Daura wato ya ɗebo sunaye
ka cika rado
ne kin ga mun yi goma ko kuma bari mu mai dozin tunda za mu mai dozin bari mu bakka gaida Abba Bin Baz Unguru da kuma Salihu Bala Zango saboda duka kuma ya gaida
ai kai dadi na kirki gare ka akwai na goma akwai kirki
Allah sarki
yo inda Amadu tashi yo ba za mu gaida kowa ba ya cika takarda to duk wanda bai ji sunan shi ba sunan shi na wannan takarda
inda wannan takarda
na goma ne bai karanto ba
an yi dozin
to ka kokarta an yi kokari to bari mu rufe wannan babi da gaisuwa ta musamman ga injiniya mai gero makiri mun ga sakonnin ka na gaishe a bari ya huce muna kuma godiya da fatar an ka kira da
jiki ta kula kun tembele wani kullo tuta wani kullo takira be ummani
babban bako a wannan zauren ina sunan malami
sunana Mahmud Ahmed Usman ni mutumin Gombe ne
to me kawo malam Mahmud DC
na
zo mun gode da ka ziyarce mu da farko dai na san daga New York kai shigo nan mun kuma ji dadin kasancewarka da kuma gudunmuwar da ka bayar a shirye-shiryen mu musamman shirin yau da gobe da aka kai tsaye yau kuma ga ka zauren a bari ya huce
wallahi ina mai farin ciki da zuwa wannan sashen Hausa na muryar Amurka. Saboda tun ina karami kullum buri na shine naga na samu kaina a cikin wannan zauri.
To mun ji dadi da Allah ya baka ikon wannan ta kasance ziyararka ta farko a wannan wuri.
To sai ma kuwa.
To ya kaga na farko da ya kaga DC.
DC gaskiya ya bani sha'awa. Birnin da yasa nace ya bani sha'awa. Ba kaman birnin New York ba. New York akwai tarin jama'a
kamar Lagos.
Kamar Lagos yawa.
Akwai tugozan jama'a, akwai jama'a.
Yawa, wanda da nazo nan kuma naga mutane ba kaman yanda na gani a birnin New York.
Aiwa, can wayancan yan kasuwa ne, nan kuma mu ma'aikatan gwamnati ne galibi.
So sai ma kuma naga alama.
Ban saba dai wannan bangaren da kazo, ba abin da zaka gani sai ofisoshin hada-hada ayyukan gwamnati.
So sai ma kuma.
Nan kaga ga kanan ga majalisar dokoki, ga kanan ga nan ga ma'aikatar ilimi, ga ma'aikatar kiwon lafiya, ga ma'aikatar
harkokin
noma da dai sauransu ga su nan ka miƙe.
Da gidan shugaban kasa ma gabaɗaya.
Haka da shugaban kasa. Kamar yadda muka saba wannan zaure, na tabbatar kai ma kana da jerin mutanen da za ka so ka miƙa gaisuwarka kai tsaye.
Sosai ma kuwa. Gaisuwar a bari ya huce, daga farko dai zan ina gaida mahaifina wato Alhaji Ahmadu Usman da kuma mahaifiyata Hajiya Zainab, sannan sai abokanaina na yaranta, akwai Salisu Usman, akwai Murtala Haladu wanda muka fi saninsa da Barista Doddo, akwai Hashimu Musa da kuma Dr. Hassan Musa, sai Dr. Sani Kabir, akwai Dr. Ado.
Wace zaraba kake tafi da ita ga abari ya huce?
Gombe
akwai Fulani.
Sosai ma kuwa, an yi ba Fulani ne.
To an shine,
kaman an shine na
ce akwai Fulani.
Sosai ma.
Suna ta jan kafa ku, yau ka kun zo ramawa da bakin ku.
A su zai ni tun da kika taɓo Fulani, to labarin da zan maki ma zan taɓa ku ne, ku mutanen jam.
To.
Wato akwai wani labari da malaminmu lokacin muna makarantar secondary. Ya ba mutum.
Kace jaskai makaranta?
A'a, na makaranta a Azare ne.
A'a.
A kwalejin Nariya.
Ta Azare.
Ta Azare.
Eh.
So akwai wani malamin dan Jos ne yake ba mu labari. So kin san Hausan? Hausan ku da sauki. Ne na yi mamaki wanda na ga. Hausan kin ya riga ya
ta nuna ta tafafa fillata din Gombe. Tafafa fillata din Gombe.
A su zai ma ku.
Ta nuna.
Wannan kan na waki gari.
Na karba.
Wato akwai wani labari ne wanda shi ya bamu. So yanayin Hausan san shine yake bamu dariya. So shi sa koyaushe in ya shigo zai koyar mana, zaki ga ajin ya cika.
Ko ana da bamu dariya.
Yawa ko wanda ba ma za
ba daukan darasin su ba.
Da za su zo su sha dariya. Wato labarin shine wani lokaci yake bamu yake cewa lokacin yana jami'a. Jami'a da Jos kenan. Yake Jos. Amma zan yi irin magana sa saboda. So sai yake ce mana wata rana sun fito daga lecture, sai wasu 'yan mata guda biyu 'yan ajinsu suka ce ya zo ya raka su mana cikin gari. So da suka shiga cikin gari ya ce 'yan mata wannan, sai muka shiga supermarket. 'Yan mata wannan ɗauki biskit. Dauki shingam. Dauki wannan.
Kome rabne kome. Kome yango ne ba sani ba.
Sai ce sai gashi sun cika babban basket wannan.
Malami jin labarin da naira.
Su cika babban. Sai aka zo aka kirga kudi ana kirga kudi kudi 15,650.
Wanda ya kashe.
Ya kace kudi 15,350.
Sai suka ce
Ben ta biya mana mana.
Sai ce kash.
Ai ban fito da kudi ba saboda na dauki azumi. A kai ne nufin ya dauki azumi ke nan. Sai ka yi sirri.
Sai maga nuna saboda ba abin da zai sa ba sai abubuwa da baki.
To sai suka ce to shikenan sai suka biya. Muna tafiya wannan ashe yan mata wannan sun dauki ice cream suna sha. Sai yawo ya zo mini wuya nan modok. A da yau ya zo wata wuyan wada kuma an
ya ga duk wani azumi to ya za a je dan
sai suka ce then ko ba ka dan sha ice cream bane gashi ice cream sai ya manta musu kariya sai kabi
ice cream ai sai ka ba ruwa ake
sai ruwa shi ke ne suka ce masa then ba ka ce kana azumi bai ce kash ai da ma azumi na dauke shi da shaka shaka
yanzu
da da a ga ya tafi da a fito
shago ba zai biya kudi ba a dai ya kudi ba to kinga mutanen ku kenan na taba tun da ni ma kin taba ni to da mun gode
Mahmud Ahmed Usman
da kuma
Baba Yakubu Makeri
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
to ai wakilin na Afrika fulbele ne
sai shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
kaɗai da sauransu a shirin.